Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. Wata gobarar ta tashi a wata ma'ajiyar makamai da ke kusa da ƙauyen Temunovo na ƙasar Rasha ta kai ga kwashe wasu ƙauyuka guda biyu na yankin Belgorod na ƙasar Rasha da ke kan iyakar arewa maso gabashin Ukraine, inji wani jami'i a jiya Juma'a. Gobarar da ita ce ta baya-bayan nan a cikin jerin hare-hare da barna a yankin da Rasha ta mamaye a Ukraine, ko kuma a cikin Rasha kanta. Kusan mutane 1,100 ne ke zaune a ƙauyukan Temunovo da Soloti, masu tazaran kilomita 25 daga kan iyakar Ukraine. Gwamnan yankin Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ya ce ba a samu asarar rai ba a gobarar da ta tashi da yammacin ranar Alhamis. Gobarar ta zo ne kwanaki bayan wata ma'ajiyar harsashai da ta fashe a yankin Crimea, yankin da Rasha ta mamaye a tekun Bahar Aswad da Moscow ta mamaye a shekarar 2014. Shugabannin kasashen China da Rasha, Xi Jinping da Vladimir Putin, za su halarci taron kolin kungiyar kasashe G20 mafiya karfin tattalin arziki a duniya da za a yi a watan Nuwamba a tsibirin Bali, inji wanda ya dade yana ba shugaban Indonesia shawara. Andi Wijajanto, tsohon sakataren majalisar ministocin kasar, kuma mai baiwa shugaba Joko Widodo shawara ba hukumanci ba, wanda aka fi sani da Jokowi, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugabannin biyu za su halarci taron. A ranar Alhamis, Widodo ya gaya wa kafar labarai ta Bloomberg News cewa shugabannin biyu sun ba da tabbacinsu. Jami'an fadar shugaban kasar Indonesia ba su amsa bukatar tabbatar da rahoton ba. Ma'aikatar harkokin wajen kasar China ba ta amsa bukatar kamfanin dillancin labaran Reuters ba na neman jin ta bakinta. Wani mai magana da yawun fadar Kremlin ya ki yin tsokaci ga Bloomberg, amma wani jami'i da ke da masaniya ga lamarin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran cewa Putin ya shirya halartar taron. Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai halarci taron na G20, amma fadar White House ba ta bayyana ko zai gana da shugaba Xi Jinping. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mahara sun kai hari a wani otel da ke Mogadishu, babban birnin Somalia, a jiya Juma'a, inda suka tada bama-bamai tare da bude wuta. Shaidu sun shaida wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa sun ji karin fashewar wasu abubuwa guda biyu zuwa uku a otel din Hayat da ke mahadar KM4 da yammacin jiya Juma'a. Rahotannin farko sun ce maharan sun kai harin ne da motar kunar bakin wake kafin 'yan bandiga suka shiga otel. Wani jami'in dan sanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wata mota da aka dana bama-bamai ta tashi a kusa da otel din, daya kuma ya fada a kofar otel. Wani ganau ya ce an yi musayar bandigogi a cikin otel, inda jami'an tsaro ke kokarin fatattakar maharan. Kakakin 'yan sandan Somalia Abdi Fatah Adan Hassan ya ce yanzu rundunar 'yan sanda na fafatawa da 'yan bandigar, a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa. A ƙarshe, sabbin barkewar COVID-19 a Xinjiang da Tibet a wannan wata sun yi sanadiyyar kafa dokar kulle a yankunan biyu na yammacin ƙasar China. A cewar kafofin yada labaran China, hukumomi sun raba yankunan da COVID-19 ya shafa masu cin gashin kansu zuwa mai tsanani da matsakaici da kuma masu saukin hadari. Xinjiang ya bada rahoton bullon cutar COVID-19 ta farko a ranar 31 ga watan Yuli, bayan mako guda a ranar 6 ga watan Agusta. Tibet ta bada sanarwar cewa wasu mutane sun kamu da cutar. Ya zuwa ranar Alhamis, yankin Xinjiang ya ce akwai mutane 329 a bangaren masu tsananin hadari da kuma 138 a inda matsakaitan suke, da kuma wasu 24 a inda masu saukin suke.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
bismillahir rahmanir rahim
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheriya wurin naku
lafiya lauya New York na son gayace ka karshen makon nan ka zo ka taya ni girbi
masha Allah
sarkin noma magajiyar sarkin noma Boston
eh haka ai ko ba mun girbe ba ma zo mu ci amfanin gona
a tunda corona ta hana shi aiko mana da alayahu da yakwa nace to bari ka gani
kowa ya tike shi da gurinki
ai baba wai ni ma wai ne takin zamani irin wanda ake cewa compost anan na so roban yin takin na shekara guda ina ta yi da irin
kike zaki da bai kudin masu taki
ai zaka ci da shi baba da dan saka taki wuri ya ji taki da sabe shi tibatir da naje na iske tibatir ya wuce tsawona baba da alaihu ya wuce tsawona amma sai tsawon yake yake yana ta jin dadi yana sheda tsawo
to ai ba haka aka so ba to wai kaji miji ya fi mini kyau kai
ai san sun da ki hoto duda muka ce baba ashe taki ba komai da
gaskiya zaranke da tsayin masu tsayin banza ba za a fadar ba
kana haka da kuma saba wannan flower and flower da za su yan dugudugu sun miƙe tso suna ta miƙe tso sun zama katanga
a to
ba mu sai ka zo girbi
ma zo a girbe da mu ma ba mu zo ba zo mu ci amfanin girbin
ka ya jarawa
auto ba komai
to kamar da muka saba bari mu bude wannan babin da sada zumunci zamu fara da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga Mike Gata da mai dakin Saroda domin sauke karatun dan su Gata Gideon Gata wanda ya kammala makarantar sakandare to Allah ya sa albarka ya kuma sa rukuni na gaba Allah ya bada nasara
amin
sai gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Yusuf Umaru da mai dakin Sadi na tu Umaru domin bikin sallamar Esu Zainab Asaba Umaru wanda ke shirin aure za a yi wannan bikin sallamar ne ranar Juma'a 9 ga watan Satumba a babban dakin taron Shell Quarter A kuwa dake Jos da karfe 3 na rana Allah ba da ikon zuwa ya kuma sa a gama lafiya ya bada zaman lafiya a gidan aure da albarkar zaman tare
amin
sai gaisuwar fata alheri da barka haihuwa ga iyalan Malam Sulauta da matar Sarabi domin karuwar ƴa mace da suka samu wanda aka rada wa suna Salamatu Sasha Allah raya kishiya
amin
kuma ta zama mummuna mai tsoron Allah
amin
iyaye
to bari ni kuma na fara da sakon gaisuwa fata alheri da ta bangajiya ga iyalan gidan Dikko da kuma Hajiya Kuburan Tawaye da mijinta Alhaji Isa na daurin auren yan su wanda aka yi a makon da ya gabata da ake kiranta Firdaus to Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a dayyaba sai kuma gaisuwa ta murna ga sabon jarma na Kumasi wato Alhaji Muhammad Awal Sa'adu Tufa wanda sarkin Zango Sultan Umar Faruk Sa'id ya nada matashi na farko da ya rike wannan mukami na jarma a birnin Kumasi to Allah ya rika wa sabon jarman Kumasi to sai kuma gaisuwar alheri da ta murna zuwa ga mai martaba sarkin Yarbawan Kumasi Alhaji Muhammadu Aliyu Alawo da mai martaba sarkin Zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id wanda a jagorancin shi sarkin Yarbawa Aliyu Alawo zai nada baba addini kuma sarkin addini a birnin Kumasi da ake kira Alhaji Dawud Akani Muhammad Agbaniga wanda za a yi nadin a babban masallacin Kumasi a ranar Juma'a da ke tafe wato ranar 26 kenan ga wannan watan August to Allah ba da ikon halarta kuma ya ba sabon baba addini na Kumasi wuyar daukar nauyin da aka dora masa alheri ko kin san baba addini ni dai da sani shahararre a Najeriya shine Abiola
to ai ina ga wani sunan sarauta ne na Yarbawa ko
eh sunan sarauta ce na Yarbawa mu kuma abin nan Abiolan mu na Kumasi ke dan
ai Abiolan ku na Kumasi
Alhaji Dawud sarkin addini kuma baba addini to Allah ba Allah sa a gama lafiya
amin amin Allah sa a gama da jama'a lafiya
amin summa amin
to baba bari kuma mu je sada zumunci ga wasiƙon da muke dimbin wasiƙo da muke samu kullun wannan ta fito daga hannun Comrade Bashir Dauda sabuwar unguwar Katsina babban sakataren kungiyar muryar talaka na Najeriya wanda yake cewa jirgin sada zumunci to kaji wani sabon yace to jirgin sada zumunci ga sakon gaisuwa ta zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa Zaidu Bala Kofar Sabuwa Binnin Kebbi da jami'in bincike na kungiyar na ƙasa Ali Rafkana Gashuwa da jami'in kula da jin dadin ƴan kungiya Comrade Abdul da jami'in kula da jin dadin ƴan kungiya Comrade da jami'in kula da jin dadin ƴan kungiya Comrade Abdul Wahab Haladu Zarma Hina sai kakakin kungiyar Comrade Umar Gida Dugumi da jami'in bincike na biyu Abdullahi Balarabe Sokoto sai kuma yace PA Muhammad M Kajiji Sokoto da daukacin ƴan kungiyar muryar talaka na Najeriya da fatar an tashi lafiya sai Haruna Bibi Y Tarmatsuwa da Alhaji Sule na Yashi Turakin Sangaru Bajoga da ke nema a mika sakon gaisuwar su da sada zumunci zuwa ga Alhaji Inusa Muhammad Magayakin Fika da Alhaji Abdullahi Jama'a Kukuri sai Alhaji Audu Umaru Hakimin Kukuri da Alhaji Isa Muhammad Wabu Udubo sai Alhaji Muhammad Magaji Duwa Shatiman Jama'a sai Alhaji Muhammad Magaji Duwa Shatiman Jama'are da Alhaji Aminu Muhammad Malamin Hakimin Udubo da Alhaji Umaru Bani Sarkin Tarmasuwa sai Alhaji Sale Halleru Sarkin Zindawa da Dr. Sa'idu Sani Badigo da Alhaji Muhammad Leleji Sarkin Yakin Udubo sai Alhaji Adamu Sarkin Sangaru da Alhaji Hayya Muhammad Wakilin Sangaru Bajoga a ƙarshe suna gaida mai girma Sarkin Funakai Alhaji Muhammad Kwairanga na ga lamba 111 ko da 111 ne ko kuma shekarun
wayo wayo
ai shine baba ko shekarun 111 ne ni dai ban sani ba gane ne lamba 111 na gani da dukkan ma'aikatan VOA Hausa maza da mata
sai kuma sakon gaisuwar sada zumunci da ya fito daga Jamila da kuma Fatiha Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce zuwa ga filin Abar Yahuce dan Allah ku isar mana da sakon gaisuwar mu ga Shehu Adamu Rijau da Aliko Auta Kafinta da Aisha Usaina Dangote Karasuwa da Tukur Harka Tsohon Garin Rijau da Sadiya Yar Fulani da Alhaji Abbas Baffa Jaladi, da Haruna Mai Aske da Rangi, da Adamu Harka Tasawa, da Ibrahim SD Kusfa Zaria, sai kuma Comrade Kaka Bukar Gursuma, da Sani Umar Naliliya Makuku, da Umar Abdullahi Gambaki, da Alhaji Mele Yusfali, sai kuma Yunusa Tanko Bani Mbaka, da Mutawakkil Gambo Doko, da Mansur Babauro Nafada, da Ibrahim Salisu dan Kaduna, da Sani Mai Lange-Lange Yawuri. To sai kuma wannan gaisuwa daga Sadiya Badamasi matar Mahmud Salu kauran Namoda. Ta ce da farko ina gaida Aunty Grace Alheri Abdu da Hanifa Kabir Isa. Sai kuma mai gida na Mahmud Salu kauran Namoda Baba Abdul Samad da Gogo Hajiya Tambai Walin Kaura da yaya da Inna da Ummi da Zainab Salu kauran Namoda da Aunty Sadiya Mama Aliyu da Sheba'u matar injiniya Sanusi Rayuwa Mama Afnan da Usaina matar Rufai TGK da Samira matar Abdul Balik Sa'idu Mai Biredi Kusau da Hajiya Zuwaira Mai Shinkafa da Man Olga kauran Namoda da Aunty Bilkisu Wali kauran Namoda da fatan suna cikin koshin lafiya. Sai kuma sako na ƙarshe da ya fito daga Yakubu Rugum Mayere Kaduna. Ya ce, ina miƙa sakon gaisuwa zuwa ga Baffa Haruna Bajoga da Hassan Muhammad Binanci da Bello Mai Kala-Kala da Umar Kawan Ɗanfulani da Fati da Asma'u da Alhaji Haruna Wakil Kaigama Jalingo Ashaka da kuma Malam Ango Malamin Makaranta Yawuri da Yusuf Sani Tanduru da Ɗan Asabe Mai Fata Yawuri da kuma Kabiru Abubakar Bulanyaki da fatan sun tashi lafiya.
To baba, kullum muna cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili.
Ko kadan kuwa.
Bari mu dire da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Usman Abdumani daga Buti jihar Difa Jamhuriyar Niger, wanda yake so a mika gaisuwar fata alheri da girmamawa ga mahaifiyarsa Amina Ibrahim da Abdurrahman Abdu Buti, sai Alhaji Maina Buti da Gabto Abdu Buti, sai Mustafa Abdu Buti. Gaisuwar fata alheri zuwa ga Manzo Bala Salisu Buti da Ibrahim SD Kusfa Zaria, sai Baba Umato Mai Adua da Ba Musa Direba Buti, sai Bako Umara Kandilwa Bukar. Daga ƙashe yana gaida alheri Grace Abdu. To mun gode da fatar an waye gari lafiya. Ta har ma da baba.
To yawa, yanzu ya ji batu.
Yawa, to baba, kamar yadda muka ce yau ma muna tare da bakon bakon da ya gabata, muka ce muka yi alƙawarin sake dawowa kamar yadda muka ji a wannan waka da muka bakon da muka raka, har yanzu yana nan wannan zaure.
Haka
mu gefe domin ba wakilinmu Al-Mansur Fili domin ci gaba da hirarsu da wannan fitaccen mawaki da a jamhuriyar Dijar dan yaro.
Wata rana haka ne tare da akwai orchestra Kainuwa Star da suke nan Maradi. Kai orchestra Kainuwa Star da na zamna tare da su lokacin nan yake musu installation hada kaya,
hada kayan na'urori
to tunda daga can lokacin nan muna center an koya mu wannan, sai an har koya mu ga kaunan kake zama ga harkar kide-kide. To sannu har ya kai wata rana mawakin su bai nan, kuma an samu wasa abun sai an ji ai wanga shi ma yana taba waƙoƙin tunda a ɗan isi na ci sai na wara, muka wara da Waini Raina da daure-daure
wannan daman duddan an san su dai ana koyon
waƙoƙin.
Na'am,
iskan cikin ta da kashi daga nan ne kawai abu ya abunga.
Shikenan wata waka ce waƙar ka ta farko kuma a wace ƙungiya ce a wancan lokaci?
Waƙar da aka yi sani na da ita lokacin da na yi fice a duniya ita ce Amarya. Amarya kukan me kike? Ita Amarya kukan me kike ba waka ta bace.
Na'am.
Da nazo orchestra carnival na tardo wannan waka.
Na'am.
To sai aka ce in ina iya
suna da amfani da wannan wakan ne wajen biki.
Wajen biki to in na san akwai abun da nake iya sa mata
a dan zamanin
tar. In gyara in yi. Amma ni wakan da na fara yi ita ce wadda ake cewa Bismillahir Rabbana ya Allah, Bismillahir Rabbana ya Allah. Irko iberi, ayko yo beri, duk aikin da zamu yi
sai mu ce Allah.
Baka sha'awa ka kirkiro wannan wakawa da take da taken bismillah
shin dadi yana saka waka bacin rai yana saka waka kaji abin da ya sa to du a cikin emotion ne yasa din nayi waka ni yanzu haka ban san adadin wakoki na ba kuma waka mu muna yi da ni da ku da masu sauraron mu duka gaba daya al'umma kuke hidda ku ce waga tahi waga waga tahi waga amma mu yi kawai muke wanda tahi ta kawo kallo to kaji yanda abu yake mu kaman ba mu da tunda duwaka da kasan zaka ji ta tana yawo zaka ji ta ana saurare ko da ma dai kidan bai maka ba kwana an sha wahala a kirkirata tunda babu abin da ke da ban wahala kamar a ce ka kirkiro abin da ke naka kaga cajin kwalwa ne
gaskiya
kaga ni kuma za a shiga dogon nazari
gaskiya
to kaji abin da yasa
haraka waka haraka ce wanda ana shigowa ta kowace hanya ga ta hanyar da ka shigo daga lokacin da ka shigo waka kai waƙoƙi kaloli daban-daban in an tambaye Faffa ko Abubakar Abdu waƙoƙi waɗanda ka hada a cikin kundi ko da sunan kungiya ko kuma da sunan troupe taka ko kuma group ɗinka waka nawa ce wa'anda zaka cewa nayi album mai suna kaza ko kundi mai suna kaza
bon da ina orchestra carnaval nayi album guda la paix
zaman lafiya kenan
zaman lafiya kenan zaman lafiya tunda
waka nawa ya kumsa
ya kumshi waka wajen bakwai
na sauraro ne hada koko hada kallo
to a cikin su guda kawai ce zuwa biyu ina gani kawai na
ba a yi bidiyon ta ba
su biyu ne dai aka yi bidiyon su
na'am
waka ta farko ita ce lafiya wadda ake cewa a ga za mu mu ya Allah yalla sarki ya Allah ka saya mu soyayyen namu da juna na kira ga ɗiyan Niger da Allah ƙasar mu a bar yaƙi gaba ɗaya na kira ga ɗiyan Niger da Allah ku zo mu haɗe kanmu gaba ɗaya ita ce wadda na samu firi na Care International na MGC wanda
wata hukuma ce ta dauki nauyin ta
to a dalilin wakan nan sai aka yi mu album dan mu hiddo wakoki to
to baba kaji gogan naka
haba ana batu
yawa to gode almasir da babban bakon namu
haka
to baba yau labarin da zan baka ko labari na wani direba da dan sanda
to
to ban san ku dai ko ku a jamhuriyar Niger
a jamhuriyar Gada dai
ai
wanda yake kisa musu barbada su bazar da su yawa
ba san ko kuwa jamhuriyar Ghana ko a Ghana ɗan sanda sukan tara aka sukan tsaida motoci a irka kamar irin bincike a bada kawo lasisi kawo menene
tsayarwa kai ana tsayar da su
yau wato wannan driver ne yana kan tafiya shi kadai a cikin mota sai dan sanda ya tsaye da shi da dan sanda ya tsaye da shi yace yalla fa lafiya lafiya aka gaisa dai ta ban girma
na'am
sai dan sanda ya tambayi driver ina ya fito dan sanda ai driver ya gaya mashi inda to ina zaka dan sanda ya gaya mashi inda zai nufa sai dan sanda ya ce mashi to ina takardun mota
to
sai driver ya bude wannan inda ake ajiye takardun mota nan ya mika ma dan sanda takardun mota driver dan sanda duba ya ga dai takardun mota lafiya
daidai ne
sai yawa ya dubo waro ido cikin madubi yace ina lasisin ka driver fa no aljiu
ya fito da lasisi
ya ba dan sanda duba ya ga komai lafiya lau dan sanda da duk tambayar da zai yi ya samu ansa kuma gamsassa to ya rasa neman driver yake da laifi ya rasa laifi
Allah sarki
dan sanda ya ce ma driver to kai menene yasa kake tafiya a cikin mota kai kadai baka san cewa yana da hatsari ba idan wani abu ya same ka kana tafiya kai kadai bayan da zakai ka samu taimako
na'am
yana neman ya kama yi da laifi sai driver ya ce mishi to ni manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
yawa ya ba mu wata addu'a yace a duk lokacin da nayi wannan addu'a idan ina tafiya na karanta ta to mala'iku dubu suna tare da ni dan sanda yace mala'iku dubu suna tare da kai a mota sai dan sanda sai driver yace mishi sai yace to tafi mala'iku dubu kenan suke tare a motar ka
ka dau a motar ka
yawa yace to kai overloadi
kai
yace wannan yan karamar mota ka dauki mala'iku dubu yawa yace kai overloadi saboda haka sai charge office shi ga mota da charge office yana da sai aka ba shi da yake
kaga ko yaje charge office ai dole a garkame shi saboda mala'iku dubu haba su ba
wannan yan karamar mota wannan a dawo lafiya
kware kuwa wanda sun shiga gonanmu
a wannan karan
haka
da ga ba da bajin da na daga ba da hadu sabili da aka tilas buja burki da yanzu a madadin
baba yakob bakeri
alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
baba na albarkacin rasulullahi muke ci manzo na da shugabana albarkacin uwa da uba daraja ai uwa an muke rayuwa an muke karuwa
wannan shirin na zuwan ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.